الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi. Takwas ga watan Rajab shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 25 ga watan 3 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin. Kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da tambaya daya. Tambayar ita ce, dan uwa ke cewa menene matsayin wato wannan kyautatawa wadda shari'a ta yi umarni ga matar da aka saka. Dangane da ita wannan kyautatawa wadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi umarni na cewa idan mutum ya saki mace to ya dace ya kyautata mata, wanda wannan kyautatawa ita ce ta dace a kiraye ta da sunan kishin laifi, kamar yadda a Hausa ake fada. Tare da cewa a Hausance idan ka ji an ce kishin laifi, wato su ne wasu kaya da ake yi na alfarma ga wanda ke da mace ɗaya ko mace biyu ko mace uku idan yana nihin ƙarin aure. Zai sayi wasu kayayyaki ya ba ita uwar gida wanda sunan kishin laifi. To shi ne kamar yadda malamai suka faɗa, suka ce to mu abinda muke so a faɗa mana, wai wane ne aka malaifin? To duk da cewa dai bayani ya gabata akan haka, abinda muke so mu gane wannan shi ne ya dace a ce kishin laifi, alkhairi kyautatawa da ake ma matar da aka saka, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara, la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Ubangiji ta'ala na cewa la junaha alaikum, babu laifi akan ku, in qallaqtumun nisaa, in har kun saki mata, ma lam tamassuhunna, matukar wato ba ku kusance su ba, ma lam tamassuhunna ai halin ba ku kusance su ba. Me ake nihi da almasu a nan? Shi ne saduwa, matukar baka sadu da mace, idan ka sake ta Ubangiji ta'ala ya ce babu laifi a kanka. Sai ya ce aw tafridu lahunna farida, matukar baku yanka musu sadaki. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa matti'uhunna, ku jiyar da su daɗi, alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, wato na ga wanda aka kuntata masa arziki, ma'ana talaka, yayi gwalgwadon iya abinda Allah ya hure masa, wa alal musi'i qadaruhu, na ga mayar waci mawadaci Ubangiji ta'ala ya ce ya ji yadda ita daɗi gwalgwadon wadatarsa wa alal mu'tiri qadaru shi ma wanda yake talakka Ubangiji ta'ala ya ce yayi bakin gwalgwadon talaucinsa sai ya ce mata an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsini wannan aya ita ce take bayani game da wani nau'i na aure wanda ake kiran shi nikahut tafwir nikahut tafwir sifar sa shine mutun ne ya ga mace yana so tana son shi yana son ta to sai a zo a daura musu aure ba tare da an ambata sadaki ba a lokacin da ya kebance da ita daga shi sai ita yana son ya kusance ta to a lokacin nan za su dandance ta ce kaza za ka biya idan ya ga zai iya kai tsaye ya ce na yadda na amince idan ko ya ga ya masa yawa to sai ya nemi cewa a rage idan ta rage ya ga ragin wannan ya gamsar da shi to sun daidaita a lokacin nan shi kenan wannan abinda ta faɗa yadda ya amince to shi ne matsayin sadaki in yana da take yanke ya bata in bai ya kuma ta biyo ba shi amma idan ba su dandance ba aka watsi akan haka to anan sai a tsaya kuma a diba a kiyasta a samu gwalgwadon rabin sadaki a bata saboda ita mace a sababin daura aure kai tsaye ba tare da an kusance ta tana cin rabin sadaki idan ka biya sadakin mace miliyan 1 misali idan aka daura auren ku da ita kafin a kawo ta ka kusance ta kace ka sake ta ta ci 500 500 kadai za a dawo ma da ita in ku Allah ya maka rasuwa kafin ka shiga daki da ita to gaba ɗayan sadaki ta ci ne kamar yadda malamai suke faɗa al-mautu kadduquli ita mutuwa tamkar shiga daki ne domin babu abin da ya sha makance tsakaninka da kusantar ta face mutuwa don haka ta cinye sadaki gaba ɗaya kamar yadda hadisi na birwa wato Abdullahi dan Mas'ud ya yanke hukunci wani lokaci an zo masa da wata mata mutum ne ya aure ta ba tare da ya kusance ta ba Allah ya masa rasuwa sai ake masa tambayar shi menene dangane da sadaki kuma da idda kuma da gado Abdullahi dan Mas'ud ya buga ba shi da wani nassi sai ya iya ijtihadin sa yace sadaki dai sai a cike mata ta ci sadaki gaba daya yace idda kuma za ta je ta yi idda ta takaba yace gado kuma za a raba da ita a lokacin nan a fadar shi Abdullahi dan Mas'ud sai wani sahabi ya tashi yace wallahi yanda ka zartar da wannan hukunci yace wallahi a gabana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke wannan hukunci game da wata mata ita ce birwa bintu washik Allah ya kara mata yadda wani ya aure ta kafin a kawo ta ya kusance ta Allah ya masa rasuwa aka zo da ita wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ta ci sadaki gaba daya kuma na kanta idda ta takaba maza Allah ya ce kuma gado dole za a raba da ita don haka malamai a karkashin wannan hadisi suke cewa al-mautu kadduquli idan mutum ya auri mace Allah ya masa rasuwa kafin ya kusance ta ta cinye sadaki gaba daya in kafin ya kusance ta yace ya sake ta rabin sadaki za a bata to dangane da haka wasu malamai sun tafi akan cewa shi wannan jiyar da dadi yana zama wajibi game da abin da ya shafi irin wannan aure da ake kiran shi nikahut tafwir wannan dole ne idan mutum ya auri mace kafin ya yanka mata sadaki kafin ya kusance ta idan ya sake ta to dole ne ya jiyar da ita dadi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsini tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan cewa sawa'an ya kusance ta ko bai kusance ta ba wannan jiyar da dadi wajibi ne dole ne ya jiyar da ita dadi kenan wannan ba bambanci tsakanin wanda aka saka kafin a kusance ta da ma wanda aka kusance ta an gane ko kamar yanda daga cikin magabata sun tafi akan haka kenan shine wato dalili na biyu waccan aya da take cikin suratul ahzab fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu idza nakahatumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ubangiji ta'ala na faɗa, ya ku muminai idza nakahatumul mu'minati, idan kun auri mata muminai thumma qallaqtumuhunna, sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna, kafin ku kusance su. Ubangiji ta'ala yace fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, ba ku da wata idda akan su wanda za su yi. Kenan ba maganar idda akan mace in dai an sake ta ne kafin a kusance ta. Ubangiji ta'ala sai yace famatti'uhunna, ku ji yadda su dadi. Dan haka wasu malamai suka ce to wannan umarni shi ma yana kan wajibci. An gane ku, dole ne idan mutum ya saki mace kafin ya kusance ta, dole ne zai ji yadda ita wannan dadi. To dan haka dai a takaice kuma, sannan dalili na uku shine fadar Ubangiji ta'ala walil muqallaqati mata'un bil ma'ruf, sai yace haqqan 'alal muttaqina a cikin suratul baqara. Walil muqallaqati, na ga matan da aka saka, mata'un bil ma'ruf, Ubangiji ta'ala yace jiyar da su dadi da halin kyautatawa. Mawadaci yayi gulgudan wadatar sa, talaka shi ma yayi bakin gulgudan talaucin sa. To a karkashin wannan aya malamai suka ce wato idan mutum ya saki mace an so ya ji yadda ita dadi, ya ji yadda ita dadi, kenan ya masa kaya misali 12 ta arziki, ya saya mata wasu turaman atamfa da man shafawa da turare, duk wasu abubuwa dai waɗanda suke mace tana da buƙatar su, ya tattara mata wannan kaya, ya mata wata ƴar karamar baliz kenan. To game da wannan ji yadda dadi, wasu malamai sun tafi akan cewa dole ne, wasu sun tafi akan cewa matsayin shi dai mustahabi ne, an so ne mutum yayi, tare da cewa shi nassin kamar yadda yake a nan yana nuna wajabci, kamar yadda can umarni ne Ubangiji ta'ala da ya ce famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila, haka a nan sai ya ce wamatti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaru. To dan haka a takaice kuma, kamar yadda shi dan uwa yake tambaya cewa macen da aka mata saki na uku wanda ya kai karshe, ita ana iya mata wannan? Shi dai zahirin aya ya nuna macen da aka saki, kenan wannan babu bambanci, saki na farko ko na biyu ko na karshe, kenan akan iya ji yadda ita wannan dadi. Sai dai abinda muke so mu gane, wasu sun tafi akan cewa dole ne, wasu ko sun tafi akan cewa wato matsayin shi dai mustahabi ne, an so ne mutum yayi, idan bai yi ba kenan ba shi da laifi a gun Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda yace walil muqallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muhsini haqqan 'alal muttaqi. To duk da cewa wasu malamai wannan aya dai sun dauke ta akan cewa ta akidi ne, karfafawa ne game da wancan dai nikahu tafwid, mutumin da ya saki mace kafin ya sance ta, wannan aya ita ma sai suka maida ta cewa tana karin bayani ne akan wancan, amma in dai an riga an kusance mace to ba maganar wannan jiyar da ita dadin wannan. Kenan kamar yadda ita waccan aya da wadda take cikin suratul ahzab gaba daya suna bayani ne ga macen da aka saka kafin a kusance ta. To wannan aya ta uku ita ma sai suka dauko ta suka ce tana karfafa wancan bayani ne. Kenan anan in dai mutum ya kusanci mace, bayan ya kusance ta sannan ya sake ta, to ba maganar shi yadda dadi, babu maganar shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna cikin baban da ke bayani game da fadula ta kiran sallah. Mun karanta wato hadisan da malam ya zo da su a ƙarƙashin baban, har ma mun tsaya ƙarshen hadisi wanda na Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya ƙara musu yadda, da ke faɗa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu. Manzon Allah ya ce idan kun ji ladani na kiran sallah, manzon Allah ya ce faqulu mithla ma yaqulu, ku faɗi kwatancin abin da yake faɗa. Iya abin da ya faɗa, manzon Allah ya ce kuma ku faɗi kwatancin sa. Mun yi bayani a baya, hadisi na cikin sahihu Muslim, riwaya ta Umar, Allah ya ƙara masa yadda, ya rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifiyar yanda ake kwaikwayon ladani. shine Umar Allah yarda da shi yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza qala al mu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar wa idza qala ashhadu an la ilaha illa Allah qala ahadukum ashhadu an la ilaha illa Allah wa idza qala ashhadu anna muhammadar rasulullah qala ahadukum ashhadu anna muhammadar rasulullah wa idza qala hayya 'ala as-salah qala la hawla wa la quwwata illa billah wa idza qala hayya 'ala al-falah qala ahadukum la hawla wa la quwwata illa billah wa idza qala allahu akbar allahu akbar qala ahadukum allahu akbar allahu akbar wa idza qala la ilaha illa allah qala ahadukum la ilaha illa allah wadha allah yace dakhala aljanna aw kama qala to wannan nassi ne a bayyane wanda yake nuna mana kaifiyar yanda ake kwaikwayon ladan iya abin da ya fada shi zaka fada ba magana ragi ko kari a inda za ku dan bambanta da shi shine a daidai gabar hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah domin ma'anar hayya ala sala cewa ku yi gaggawa zuwa sallah ku yi gaggawa zuwa sallah gaggawa zuwa sallah ku ba wani wayan mu bane ba wata dabarar mu bace gaman katar ne na ubangiji subhanahu wataala game da bayinsa mutun nawa ana hayya ala sala yana ƙara shinkudewa akan shinkuda ko kuma yana cikin wasu ayyukansa dan haka anan kalimar da ta dace ka ce la haula wala quwwata illa billah babu wani wayo babu wata dabara babu wani ƙarfi akan da'a ga ubangiji subhanahu wataala sai da taimakon sa domin la haula kamar yanda bayani ya gabata babu juyawa ga barin sabon Allah sai da kiyayewa ta ubangiji wala quwwata babu wani karfi akan yi ma Allah da'a illa billahi sai da taimakon sa to shine anan in yace hayya ala sala sai mu ce la haula wala quwwata illa billah haka in yace hayya ala fala ku yi gaggawa zuwa samun babban rabo ita ce aljanna sai mu ce la haula wala quwwata illa billah to anan ne kadai ake shan bamban tsakanin ladani da mai kwaikwayon sa amma duk abin da ya fada haka zaka fada ba magana ƙari kuma ba magana rage a ƙarshe in yace la ilaha illallah iya abin da zaka takaita shine la ilaha illallah ba zaka dada wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma ka dada muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kai haka to ka wuce maka idan rawa baka fadi bakwatancin abin da ladani ya fada shi mumini iya inda aka tseda kan nan kake tsayawa dan haka da manzon Allah ya karantar da Umar yanda ake kwaikwayon ladani a ƙarshe da yace in yace la ilaha illallah ɗayan ku yace la ilaha illallah manzon Allah iya nan ya tseda mu to dan haka shine anan yace faqulu misla ma yaqulu ku fadi kwatancin abin da yake fada idan kun kwaikwayi ladani kun gama manzo Allah ya ce kuma sallu alayya sannan ku yi min salati wani salati ne za mu yi masa salatin da ya fito daga bakinsa shi ne salatul ibrahimiyya domin salati ibada ne hanya ta koyon ibada ku hanya ce ɗaya hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya aka masa a wani majalisi daga cikin majalis na mutanen Madina wani sahabi ya tashi ya tambaye shi ya ce ya rasulullahi Allah ya umarce mu a cikin Alkur'ani cewa mu yi maka salati da sallama. Sallama dai mun san yanda muke ma shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaya za mu ma salati? Maza Allah ya sunkuya kansa. Ya jima zuwa can manzon Allah ya dago kansa sai ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماذا الله يجي هكذا قيم الصلاة سيغا ايا دغا cikin sigojin da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai siga ta kai kusan 8 wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya jiro su a ƙarshen littafin sa sifatu salatin nabi. To dan haka idan aka ce salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to kai masa salatin da ya fito daga bakin sa yanda yace ayi masa salati, to haka ya dace mu yi masa. To shine anan yace kuma sallu alayya, manzon Allah yace sannan ku yi mun salati. Kaga anan ba kirkira ba suka yi, tambaye shi suka yi, Allah ya ce mu yi maka salati, yaya ne ne za mu maka? Manzon Allah yace ga yanda za ku yi. Tare da cewa tatattun Larabawa ne, babu wanda ya yi gaban kansa ya kirkiri salati nashi na kanshi. Abubakar ba ya yi da salati nashi na kanshi, haka Umar, haka Uthman, haka Ali, haka sauran sahabbai, ba wanda ya kirkiri salati. Tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi, suka ce yaya za mu yi maka salati domin Allah ya umarce mu cewa mu yi maka salati. Sun tabbata salati ibada ne, hanyar koyan ibada ko ita ce hanya ɗaya-ɗaya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai ya ce fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashira, manzon Allah ya ce domin duk wanda ya mun daidai da salati ɗaya, to Allah zai masa salati goma. In ka masa salati ɗaya, to Ubangiji ta'ala zai maka salati goma. Mu salatunmu addu'a ce muke yi, idan muka ce Allahumma salli ala Muhammadin, addu'a ce muke cewa ya Allah ka dade yabo ga bawanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addu'a ce muke. Amma shi salati na Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yanda Abu Aliya Allah ya ji kansa na faɗa, kamar yanda hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, salatin Allah subhanahu wata'ala sai ce sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la, yaban da Allah ke ma bawansa a cikin jama'a mafi daukakar jama'a, jama'a ta mala'iku, shine salatin Allah, Allah ya yabi bawansa a cikin jama'a ta mala'iku. To idan kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati ɗaya tak, to Allah ya yi alƙawarin zai maka goma. Kuma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waye fi kusaci da kai a ranar kiyama, manzon Allah ya ce wanda ya fi ku yawaita salati gare ni. An gane ku? Dan haka Imam Ahmad da sauran magabata suka ce ba su san ba wanda wannan hadisi zai dace a kan shi, face malaman hadisi, saboda magana ɗaya biyu sai sun ce sallallahu alaihi wa sallam, ɗaya biyu sallallahu alaihi wa sallam, domin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke karantarwa. To shine anan yace sallallahu alaihi biha ashirar, Ubangiji ta'ala zai masa salati goma. Sannan sai yace kuma sallallahu liyal wasila, manzon Allah yace sannan ku roƙa mun wasila. Sai yace fa innaha manzilatun fil janna, ita wasila wani matsayi ne a gidan aljanna, wani matsayi ne na musamman wanda Allah ya tanade shi a gidan aljanna. La tambaki illa li abdi min ibadillahi, wannan matsayi ko bai dace ba ga kowa face ga wani bawa daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala, bawa ne ɗaya ɗaya Allah ya tanada masa wannan masauki a gidan aljanna. Manzon Allah ya ce wa arju an akuna ana huwa, ya ce ina fatan na kasance ni zan dace da wannan matsayi, don haka ina roƙonku cewa ku roƙa mu Ubangiji na ya bani wannan matsayi. Sai ya ce faman sa'ala niyyal wasila, duk wanda ya roƙa mun wannan matsayi hallat lahu shafa'a, cetona ya cancanta gare shi a gobe kiyama, sakamakon duk wanda ya roƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan matsayi, to aljanna ta wannan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cancanta gare shi. Don haka a takaice wannan yana nuna mana kenan, a farko in mun kwaikwayi lada ne an kai ƙarshen kiran sallah, abinda zai biyo baya shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bayan mun masa salati, wato sai mu roƙa masa wannan matsayi, kenan shine wanda zamu ga sigar wannan addu'a kenan a darasin mu na yau. Kamar yanda kuma hadisi na gaba, hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza sami'tumun nidaa faqulu kama yaqulu al-mu'adhdhin, manzon Allah ya ce idan kun ji kiran sallah ku faɗi kwatancin abinda shi ladani ke faɗa, kwatancin abinda shi ladani ke faɗa. Kaga in kana so ka faɗi kwatancin abinda ya faɗa, to karka daɗa karka rage, kawai sai iya inda shari'a ta bambanta ku wajen hayya ala salah hayya ala fala, sai ka ce la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. fadakarwa anan wasu zaka ji a daidai hayya alal fala suna cewa ma sha Allah la quwwata illa billah a hayya alal fala su ce la haula wala quwwata illa billah a hayya alal fala sai su ce ma sha Allah la quwwata illa billah to wannan ma sha Allah ba gumta bane ba manzon Allah bai fada ba iya abinda zaka fada da hayya alal sala da hayya alal fala gabaɗi la haula wala quwwata illa billah zaka fada yawa darasi ne yau kenan zamu tashi hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda mun karanta hadisin a baya malam Allah ya ji kansa na fada wannan riwaya ce daga Jabir ibnu Abdullah Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yasma'u nidaa duk wanda ya fada a lokacin da yaji kiran sallah kar mu manta bayani ya gabata lafazin annida abinda ake nihi da shi kiran sallah daidai yake da al'azan kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada wa idzana daitum ila ssalati takhuzuha huzwan wa la'iba kamar yadda ya koma fada ya ayyuhallazina amanu idzanudiya lissalati min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bay' to shine anan yace man qala hina yasma'u nida manzo Allah yace duk wanda ya fada a lokacin da yaji kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma yace ya Allah ya ubangijin wannan kira cikakke babu wani kira cikakke sama da kira na tauhidi kiran sallah ko gaba ɗayan sa tauhidi ne shine yace Allahumma ya Allah rabb hadhihi ad-da'wati tamma rabb anam wato munada ne wanda yake mahzufu adatin nida kuma munada ne mudaf ayya rabba hadhihi ad-da'wati tamma ya ubangijin wannan kira cikakke was-salati al-qa'ima ya ubangijin wannan sallah al-qa'ima wadda take matabbaciya ati muhammadan al-wasilata ya Allah ka ba bawanka annabi muhammad alwasila wannan matsayi da ka tanada a gidan aljanna ya Allah ka bashi wannan matsayi wal fadila ya Allah ka bashi duk wata daraja wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata ya Allah ka tseda shi matsayi wanda yake abin yabo wanda ka masa alƙawari a can cikin suratul isra ka fada asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ya Allah muna roƙonka bawanka annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya Allah ka tseda shi matsayi wanda yake abin yabo wanda ka masa alƙawari wannan matsayi shine ash-shafa'atul uzma babban ceto wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi a ranar kiyama wanda Allah ya keɓance shi da wannan ceto wanda al'ummu na harko da na ƙarshe gaba daya kowa sai ya jinjina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa sai ya yabe shi kamar yanda yake cikin hadisi kamar yanda ya gabata hadisi ne ingantacce a ranar kiyama za a kusanto da rana daidai da kawunan jama'a iya tazarar da take tsakaninta da kawunan jama'a shine gwalgwadon mil mil anan in ma ya zamanto masayin kwalli hakkin da ake sanya kwalli da shi tsakanin kwallon rana wato da kawunan jama'a gwalgwadon tazarar da bata wuce ba mil shine masayin kwalli gucciya kenan ta sanya kwalli ko kuma mil gwalgwadon ratan tafiya kenan mil guda haka za a kusanto da rana a ranar kiyama tsakaninta da kawunan jama'a wanda a hashashen bature a yau tsakanin rana da duran ƙasa tafiya ce ta kilomita miliyan 160 kilometer miliyan 160 tsakanin kwallon rana da duran ƙasa a hashashen bature a iya lissafin sa to amma in kiyama ta yi ranar za a kusanto ta daidai da kawunan jama'a manzon Allah ya ce gwalgwadon mil guda aka tambayi marwayicin hadisin sahabin aka ce manzon Allah me yake nihi da mil yana nihi da mil masayin kwalli ko kuma yana nihi da mil cewa gwalgwadon tafiya shine kilo da rabi yace wallahi ban sani ba me yiwa abin da yake nihi masayin kwalli abin da yake nihi mil guda to kama dauka akan cewa mil na ratan tafiya kilometer 1500 gwalgwadon yanda za a kusanto da kawunan jama'a manzon Allah yace a lokacin nan jibi zai hada jama'a wani ya kawo masa idan sau wani ya kawo masa gwiwa wani ya kawo masa madaurin wando, wani kujibi sai ya masa lizami, sai ya kawo masa nan wajen kunne da haba. A lokacin nan jama'a za su shiga cikin wani mawuyacin hali, wahala wadda babu irinta. Junansu zai shawarci juna cewa mu nemi wanda zai nema mana alfarma abun Ubangijinmu, a rage hukunci, kowa ya san matsayin shi, mun gaji da wannan tsayuwa. A lokacin nan wasu su ba da shawarar cewa a je wajen Annabi Adam alaihi salam. A lokacin nan jama'a za su tafi kuma Annabi Adam alaihi salam a jinjina masa, a nuna masa cewa shi ne farkon halitta, saboda kimar shi da darajar shi Ubangiji ta'ala da hannun shi ya halicci Annabi Adam alaihi salam, ya busa masa rai daga cikin rayukan da ya halitta, sannan ya zaunar da shi gidan aljanna. Ya Adam, ka nema mana ceto a gun Ubangijinmu, ya raba hukunci, kowa ya san makomarsa. Annabi Adam alaihi salam ya bada iya uzurinsa cewa ya ci itaciyar da aka hane shi ya ci, shi ma yau ta kansa yake, sai ya ce ku tafi wajen Annabi Nuhu alaihi salam, shi ne farkon manzanni, ni ba zan iya ba. Idan aka je wajen Annabi Nuhu alaihi salam, ya bada uzurinsa cewa shi fa yayi addu'a, Allah ya halakar da doran ƙasa gaba ɗaya, duk halittun da suke kan doran ƙasa Allah ya halakar da su. Annabi Nuhu alaihi salam ya nuna cewa shi ma ta kansa yake, ba zai iya ba. Ku wuce wajen Annabi Ibrahim alaihi salam. Idan aka je wajen Annabi Ibrahim alaihi salam, shi ma ya nuna kasawar shi da gajiyawar sa, ya ce ba zai iya ba. Ku wuce wajen Annabi Musa. Idan aka je wajen Annabi Musa alaihi salam, shi ma ya nuna kasawar shi da gajiyawar sa, ya ba da iya uzurinsa, sai ya ce ku wuce wajen Annabi Isa, shi ma ta kansa yake. Idan aka je wajen Annabi Isa alaihi salam, shi ma ya nuna kasawar shi da gajiyawar sa, ya nuna cewa shi ma ta kansa yake. Ya faɗa ya ce wallahi a yau daidai da mahaifiyata Maryam, ya ce wallahi ba zan yi tambaya ba game da ita, ni ma ta kaina nake. A lokacin nan jama'a za su isa zuwa ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan an isa gunsa, manzon Allah sai ya ce ana laha, ma'ana ni zan iya shiga gaba da nema muku wannan ceto. A lokacin nan zai je ya faɗi ƙarƙashin al'arshin Ubangiji subhanahu wata'ala. Ubangiji ta'ala zai lakanta masa wani yabansa, yaban da Allah bai taɓa lakanta ma wani bawa daga cikin bayansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yabi Ubangijinsa, ya jinjina masa. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya ce da shi, ɗago kanka, roƙi duk abin da kake buƙata za a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karɓi cetonka. Manzon Allah sai ya ce, al'ummata ya Ubangijina. A lokacin nan Ubangiji ta'ala zai zo fage na alkiyama, zawwa wadda ta dace da girmansa, domin raba hukunci tsakanin bayinsa, kamar yadda ya tabbatar mana da wannan zawwa a cikin alkur'aninsa, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, da faɗarsa wannan hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amru wa ila allahi turja'u al-umur, da fadarsa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila. To dan haka wannan matsayi shine ake kiran shi al-maqamul mahmud, cetan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ma al-umma gaba ɗayan ta a ranar kiyama, domin Allah ya raba hukunci tsakanin bayinsa. Al-ummuna harko, tun daga farkon duniya har zuwa kiyama, kowa sai ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kowa sai ya jinjina masa, domin shi kadai ne ya isa ya shiga gaba ya je gun Ubangiji subhanahu wata'ala, ya nema ma jama'a wannan alhurma na cewa a zo a raba hukunci. To shine anan muke masa wannan addu'a, muke cewa wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atta, ya Allah ka tsida shi matsayi wanda yake abin yabo, wanda ka masa alkawali, Allah ya masa alkawalin zai tsida shi wannan matsayi, kamar yadda yace asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, tabbas ne Ubangijinka zai tsida ka matsayi wanda yake abin yabo a ranar kiyama. Maza Allah yace duk wanda ya yi wannan addu'a, hallatu lahu shafa'ati yawmal kiyama, ceto na ya cancanta gare shi a gobe kiyama, sakamakon duk wanda ya masa wannan addu'a, ya roka masa Ubangiji subhanahu wata'ala game da samun wannan matsayi, to zai shiga karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ita wannan addu'a, wannan shine iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai ziyadar innaka la tuklifun mi'ad wannan ziyada kwata-kwata ba ta da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka iya abin da ya inganta bakin allazi wa atta tare da cewa wasu suna karawa wadda rajatar rafi'a shi ma wannan bai tabbata ba in sun ce allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati laqa'ima ati muhammadan lilwasilati wal fadila sai su ce wadda rajatir rafi'a ko kuma wadda rajatar rafi'a wannan shi ma bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai iya abinda zaka faɗa allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati laqa'ima آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت يا الدؤر كينا شوانا حلتنا هو شفاعة يوم الكيامة وانا بياني لسا كما كن كينا دوان دي وانا الدؤر شي تم زعلنا صلى الله عليه وسلم يا چن چن تغريشي أبو بكيامة تو عنان جاي من قال هين يسمع النداء دوان دي فدوانا الدؤر نوكا چن دي جكرا صلى sai mu koma hadisi na baya hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As yana nuna mana bayan gama kiran sallah ne mutun zai yi wannan addu'a ba lokacin da kaji ana kiran sallah ba tunda wancan hadisi da ya gabata idan kaji ladani da kiran sallah kwaikwayen shi zakai iya abin da ya fada ka fada in ya gama kiran sallah sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka masa salati sannan kuma sai ka ruka masa wasila shine wannan addu'a kenan wancan hadisi shine yake nuna mana ita wannan addu'a kenan bayan an gama kiran sallah ba lokacin da kaje ana kiran sallah ba kenan bayan an gama kiran sallah kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zaka biyo baya da wannan addu'a mun fahimci haka ko kenan nan da yace hina yasma'un nida kenan ba lokacin da kaje ana kiran sallah zaka yi addu'ar sai ka gama kwaikwayin ladani kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati sannan kuma zaka biyo baya da wannan addu'a sannan hadisi na gaba hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa a takaice kin yawa Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda na fada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa man qala hina yasma'ul mu'adhdhin duk wanda ya fada a lokacin da ya ji ladani na kiran sallah shi ma wannan kenan bayan ka ji ladani yayi kiran sallah ya gama zaka yi wannan addu'a ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islam dina raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina ghufira lahu dhanbu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya fada lokacin da ya ji ladani na kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai yace raditu billahi rabban na yadda da allah a matsayin ubangiji na mahalicci na abun bauta ta daya daya domin lafazin rabbu yana daukan ma'anar al-khaliq mahalicci mamallaki kuma al-ma'budu bil haqq shine yace raditu billahi rabba na yadda da allah a matsayin abun bauta ta daya daya wa bi muhammadin rasula na yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin cewa manzo ne takanas wanda allah ya aiko mana wa bil islam dina kuma na yadda da musulunci a matsayin addini wanda zai amfani mai shi a nan duniya da makoma lahira manzo Allah ya ce gufira lahu dhanbuhu za a gafarta masa zanubansa duk wanda yayi wannan addu'a ita ma wannan addu'a sai bayan an gama kiran sallah kenan bayan gama kiran sallah ka gama kwaikwayon ladani kama annabi sallallahu alaihi wasallama salati ka roƙa masa wasila sannan sai ka biyo baya da wannan addu'a raditu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina wanda kuma wannan addu'a da aka sunnanta mana ana tunatar da mu tambayoyi uku wanda za a ma kowane bawa mumini idan aka binne shi sai wanda Allah ya kiyaye game da wannan fitina ta kabari sai an masa wannan tambayoyi guda uku farko a ce man rabbuka wane ne ubangijinka tambaya ta biyu wa man nabiyuka wane ne annabinka tambaya ta uku wa ma dinuka menene addininka to shine anan ake tunatar da mu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina don haka wannan yana daga cikin addu'o'i waɗanda suke na kiran sallah kuma abinda muke so mu sani a game da kiran sallah babu wani zikiri da aka shar'anta bayan waɗannan azkar zikiri na farko shine kwaikwayon ladani na biyu yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati bayan gama kiran sallah na uku wato shine roƙa masa wasila wannan addu'a na hudu ita ce wannan addu'a amma bayan haka duk wata addu'a da ta zo waɗannan addu'o'i ne waɗanda kwata-kwata ba su da asali a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka kirkiro wani hadisi aka jingina masa aka ce wai duk wanda ya faɗi wannan addu'a a lokacin da ladani yake kiran sallah idan ya zo ashhadu anna muhammadar rasulullah wai ya haɗa kan ya tsuntsun shi haka ya tsotsa sai ya ce wannan marhaban bi zikirillahi ta'ala qurrata aini bika ya rasulullah sai ya shafa a idanunsa wai mutum yana wannan wai zai tsufa da idanunsa wannan ba faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce don haka wannan kwata-kwata ba ya da asali an gane ku wannan addu'a da suka kirkira na cewa marhaban bi zikirillahi ta'ala qurrata aini bika ya rasulullah wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ya tabbata waɗannan addu'o'i kamar yadda malam ya zo da su ana sanan hadisi na ƙarshe a baban hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a la yuraddu baina al-azani wal iqama wato addu'a ba a dawowa da ita tsakanin kiran sallah da ta da iqama ma'ana duk addu'ar da bawa yayi matukar ya cika sharuɗa na addu'a in dai tsakanin kiran sallah da ta da iqama yayi wannan addu'a to ba a dawowa da ita Allah ya amsa dan haka tsakanin gama kiran sallah da ta da iqama lokaci ne na samun karɓuwar addu'a dan haka yin addu'a a wannan tsakani mustahabi ne duk wanda yayi addu'a matukar ya cika sharuɗa na addu'a to ba a dawo da addu'arsa ubangiji ta'ala zai karɓi addu'arsa wannan hadisi kenan shine hadisi al-mahfuz wannan hadisi wanda yazo na yin addu'a a lokacin da ake tada iqama hadisi ne sha wannan kwata-kwata bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin hadisi sha ko da'ifi ne ba a kafa hujja da shi in ana tada iqama babu wata addu'a da ake an gane ko na cewa ka daga hannu kana addu'a lokacin da ake tada iqama wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin tada iqama lokaci ne wanda yake na daidaita sahu kuma in ana tada iqama abinda ake so ka faɗi kwatancin abinda shi mai tada iqama yake faɗa kamar yanda aka sunnanta mana kwaikwayon ladani idan yana kiran sallah to haka in yana tada iqama abinda ya faɗa shi zamu faɗa illa kawai in yace hayya ala salah hayya ala fala anan zamu ce wato la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah domin ita ma tada iqama kiran sallah ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainal azanaini baina kulli azanaini salatu baina kulli azanaini salatu al azanu al awwal shine kiran sallah wanda yake sananni al azanu sani shine tada iqama don haka wannan hadisi yana tabbatar mana cewa duk addu'ar da bawa yayi tsakanin gama kiran sallah da tada iqama to ubangiji subhanahu wataala na karbar addu'arsa matukar ya cika sharuɗa na addu'a dan haka ake buƙatar a dan samu dan lokaci aka danko daga kiran sallah zuwa tada iqama akan samu kamar minti 5 zuwa minti 10 idan wasu sallolin ne wanda sai an ba mutane damar cewa su shirya kamar sallar asuba kaga tsakanin kiran sallah kafin a tada iqama aka dan ne a samu minti 10 sauran salloli aka dan a samu kamar minti 5 to dan haka anan ne ake buƙatar mutum ya tsaya ya bada lokacin sa ya tsaya ya roƙon ubangiji subhanahu wataala bukatunsa na duniya wato ya nemi komai salahira babu fadlis salawat qala allah ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa ana abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kull yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qal fa dhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataaya muttafaqun alayhi wa an Jabir radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathalu as-salawati al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أهدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل علي هذا قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه وأنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تهدره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرا وذلك الدهر كله رواه مسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadla ta salloli na lokaci biyar shine malai yazo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ankabut inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kamar yadda farkon ayar utulu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Ubangiji ta'ala ya ce da manzansa karanta abinda aka yi maka wahayi abinda aka yi masa wahayi shine alqur'ani da sunna yace utulu ma uhiya ilayka minal kitabi ka karanta musu abinda aka yi maka wahayi na wannan littafi wa aqimis salata ka tsaye da sallah tsaye da sallah shine yinta a lokacinta tare da zawwa da duk abinda aka shar'anta a cikin ta Ubangiji ta'ala sai yace innas salata domin ita sallah tanha anil fahsha'i wal munkar wato tana hana min yinta game da duk wani aiki na alfasha da duk wani mummunan aiki idan aka ce alfasha aikin da ya kai matuka a wajen mu ne idan aka ce al munkar duk aikin da shari'a ta ki ta kyamace shi wannan shine ake kira al munkar dan ba yanda za a yi a gane abu a ce wannan abu kaza munkar ne sai an koma cikin shari'a Shari'a ita take nuna mana cewa abu kaza mara kyau ne abu kaza mai kyau ne dan hankali bai isa ba ya nuna maka cewa abu kaza mai kyau ne in hankalinka ya nuna maka abu kaza mai kyau ne to ni nawa kai iya nuna mun cewa mara kyau to da ra'ayinka da nawa wanne za a dauka kenan dole a koma shari'a shari'a ita ce take cewa abu kaza ma'ruf ne mai kyau ne abu kaza kuma mara kyau ne to shine yace inna salata domin ita sallah tana hana duk wanda ya lazumce ta ya kyautata ta tana hana shi anil fahsha game da ayyuka na alfasha wal munkar da duk wani aiki wanda yake mummuna a wannan aya ubangiji ta'ala yana nuna mana cewa duk wanda ya lazumci sallah ya kiyaye ta akan yin lokacin ta ya ringa kwatantawa to wannan sallah za ta zame masa garkuwa tsakanin shi da tafarki wanda yake na halaka domin tafarki na halaka sune ayyuka na alfasha da duk wasu ayyuka miyagun ayyuka to sallah za ta zame masa garkuwa game da duk wasu ayyuka na alfasha amma sai wanda ya tsiyaye kiyaye sallah ya kyautata ta kamar yanda aka shar'anta wannan kadai ya isa ya nuna mana fadla ta waɗannan salloli na lokaci biyar sannan malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ara'aitu manzon Allah ya ce ku gaya mu ku bani labari law anna naharan bi babi ahadikum kaddara cewa a kofar daya daga cikin ku kofar gidansa, a ce daya daga cikin ku a kofar gidansa, bazan Allah ya ce a ce akwai wata kurama, kurama ta ruwa tana wucewa a kofar gidan dayan ku, yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, yakan shiga wannan kurama a kowane yini sai yayi wanka su biyar. Kurama ce take gudana a kofar daya daga cikin mu, amana a kofar gidan daya daga cikin mu, addini na Allah yakan fito daga cikin gidansa ya kurmu cikin wannan kurama yayi wanka, addini na Allah sai yayi wanka su biyar. Maza Allah ya ce hal yabqa min daranihi shay, mutumin nan da yake wanka su biyar a cikin yini guda, maza Allah ya ce wani datti zai rage a jikinsa, za a samu wata dauda ta rage a jikinsa. Qalu la yabqa min daranihi shay, suka ce ya maza Allah ai duk mutumin da yake wanka biyar a yini ba yanda za a yi wani datti da dauda ya rage a jikinsa. Qala sai maza Allah ya ce to fa zalika masalu salawatil khams, wannan shine misalin salloli na lokaci biyar. Yamhullahu bihinna al-khataaya, Ubangiji ta'ala na shafe ma bayinsa wato kurakurai a sababin waɗannan salloli biyar da suka kiyaye suke yi a tsawon yini da dare. Kaga wannan misali ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusanto mana da nesa, abinda yake nesa ya kusanto mana domin mu yi gaugawar fahimta. Shi yasa biga misali yana ɗaya daga cikin hanyoyin karantarwa wanda Al-Qur'ani ya bi da mu, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maimakon anan ya ce ai salloli lokaci biyar suna shafe ma bawa duk wani zunubi da yake aikatawa, to anan manzon Allah sai ya buga mana misali wanda za mu gane dandana. Shine yace a ra'aytu, manzon Allah yace ku bani labari, law anna naharan bi babi ahadikum, da a ce akwai kurama a kofar gidan ɗaya daga cikin ku, yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, yakan yi wanka su biyar a kowane yini a cikin wannan kurama, sai ya shiga yayi wanka su biyar yake yi a wuri. Manzo Allah ya ce hal yabqa min darnihi shay'un, shin wani abu na dauda zai rage a jikinsa? Qalu la yabqa min darnihi shay'un, suka ce ya rasulullahi ai duk mutumin da yake wanka biyar a yini ba yanda za a yi wani datti ya rage a jikinsa. Manzo Allah sai ya ce to fa zalika masalu salawatil khams, wannan shine misalin salloli na lokaci biyar. Yamhullahu bihinna al-khataaya, Ubangiji ta'ala na shafe ma bayinsa kurakurai a sababin waɗannan salloli da suke kiyayewa. To wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da ya kiyaye waɗannan salloli na lokaci biyar, Ubangiji subhanahu wata'ala zai wanke shi game da duk wani datti zunubi. Don haka mumini yakan samu Ubangiji subhanahu wata'ala a tsarkake. Dan abin da ya rige ma na datti a jikin shi na zunubi, a ƙarshen mutuwa akan tsananta masa a wajen fitar rai domin ya samu Ubangiji subhanahu wata'ala a wanke. Sannan hadisi na gaba, hadisin Jabir, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalus salawatil khams, manzon Allah ya ce misalin salloli biyar, kama sali na harin jari na gamrin ala babi ahadikum, kamar misalin ƙurama ce mai gudana kuma mai zurfi a ƙofar ɗaya daga cikin ku. Maza Allah sai da ya siffanta ƙuramar da sifa biyu, da ya ce kama sali na hare, kamar misalin ƙurama ce, sai ya ce jari wadda take mai gudana. Kaga ruwa in yana gudana sabanta yake, duk wani mai datti wucewa yake ruwa ne mai kyau yake zauwa. Sai ya ce gamri, kuma wanda yake mai yawa ko ka ce mai zurfi, ala babi ahadikum, maza Allah ya ce akan kofar ɗaya daga cikin ku, yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, yakan yi wanka da wannan ƙurama wato su biyar a kowane yini. Wannan shine misalin sallah lokaci biyar kenan, domin duk sallar da za ka yi kana ƙara wanke kanka ne game da dattin zunubi. Lafazin al-ghamr shine malam yace bi fatihi al-ghaynil mu'jama ay al-kasir, shine wato ruwa wanda yake mai yawa, shine mai zurfi kenan. Sana hadisi na uku, ababa hadisin Abdullah dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke fada anna rajulan asaba min imra'atin qubla, wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci wata mata ba tashi ba, mata ce ajnabiya, kawai sai ya sumbanci wata mata, da ya ganta kawai sai kafa mata baki ya tsotse ta, shine ake kira da qubla. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره sai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labari saboda hankalin sa ya tashi ya aikata laifi shi ko mumini in ya aikata laifi kasa kunci take masa ya rasa inda zai saka kansa sai ya san menene mafita game da wannan laifi da yi don haka kai tsaye da ya sumbanci matar da bai halatta bai sumbanta sai yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada masa fa anzalallahu ta'ala ubangiji ta'ala sai ya turo da sako kai tsaye Allah ya saukar da aya wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at ubangiji ta'ala yace wa aqimis salata ka tsaye da sallah tarafayn nahari wato a gefan yini nan malamai suka ce ita ce sallar asuba da sallar az-zuhr da sallah ta al-asr wasu ko suka ce sallar asuba da sallar az-zuhr ake ne an gane ku shine sallar asuba kenan da sallar az-zuhr da sallar ta al-asr sai yace wa zulafan min al-layl wato da wani yanki na dare shi ma ka tsaye da sallah shine suka ce sallar magruba da sallar isha kenan saboda sallar magruba da sallar isha salloli ne wadanda suke na dare saboda shi dare yakan fara ne da zaran rana ta fada dan haka da magruba da isha salloli ne na dare ita kuma asuba da az-zuhr da al-asr salloli ne na yini domin shi yini farkon sa shine ketowar al-fajr karshen yini shine fadawar rana kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayqul abyadu min al-khayqil aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl shi azumi a cikin yini ake yin shi shi kuma yini daga ketowar al-fajr kenan zuwa fadawar rana da haka da asuba da az-zuhr da al-asr salloli ne na yini da haka anan malamai suka ce tarafayn nahar kenan waɗannan salloli guda uku asuba da az-zuhr da al-asr wa zulafan min al-layl da wani yanki na dare ka tsaye da sallah ita ce magruba da isha sai yace innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at domin kyawawan ayyuka suna gusar da miyagun ayyuka idan mutun ya aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai to waɗannan ayyuka na ƙwarai sukan tafiyar da ayyuka waɗanda suke miyagu fa qala ar-rajul sai shi wannan mutun sai yace aliya haza yace wannan aya ta wace ni kadai qala manzon Allah yace a li jami'i ummati kullihim ta dukkan al'umma ta ce duk mutumin da ya aikata miyagun ayyuka inda ya biyo baya da kyawawan ayyuka to kyawawan ayyukan za su gusar da wannan miyagun ayyuka domin shi wannan sahabi da ya zo ya ba manzon Allah labarin cewa ai ya sumbanci wata mata wanda bai halatta mata sumbanta manzon Allah ya ce masa koma zauna akai sallah da shi da akai sallah da shi Allah ya turo wannan sako manzon Allah sai ya ce masa to ga sakon da Allah ya aiko wannan laifi naka an kankare maka sallar da kai ta kankare maka wannan laifi na sumbantar matar da bai halatta baka sumbanta to shine mutumin da yake shi dan adam komi so yake a ce ya kebanta da abinda wani bai yi shi dabi'a ta dan adam kenan kullun shi so yake a ce yana da abinda wani bai yi kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya roki ubangijin sai ya ce ya Allah ka sanar da ni wani zikiri wanda zan ringa ambatanka da shi Allah sai ya ce da annabi Musa ce la ilaha illallah Musa sai ya ce ya ubangiji na ai kowa ma la ilaha illallah yake fada ni ko abinda nake so ka sanar da ni wani zikiri wanda zan ringa ambatanka da shi wanda wani bai sani ba ubangiji ta'ala ya ce masa ya Musa inda za a dora saman bakwai da kasan bakwai akan tafin sikedi banda ni duk abinda yake cikin samai bakwai gaba ɗaya da halittun a dora akan tafin sikedi haka kasan bakwai gaba ɗaya a dora su akan tafin sikedi a tafin da ya dora la ilaha illallah ubangiji ta'ala yace malat bihinna la ilaha illallah la ilaha illallah gaba ɗaya za ta rinjaye su duk da cewa hadisin da'ifi ne amma hadisin bidaka ya kunshi ma'anarsa a takaice dai a shahidi shi dan adam so yake a ce yana da abin da wani bayya dan haka shi wannan sahabi sai yace aliya haza yace ya rasulullahi wannan aya ta wace ni kadai kada manzon Allah yace masa li jami'i ummati kullihim ta dukkan al'umma ta ce gaba ɗaya dan haka wannan yana nuna mana duk wasu kankanan zunubai da muke aikatawa to waɗannan salloli na lokaci biyar suna kankare wannan laifi amma ba kofa bace ba ake badawa na cewa mutum ya shafi jikin matar da bata halatta bai shafa ko ya sumbance ta lalle karamin laifi ne amma laifi
ba a rena laifi domin ko mun kankanta shi akwai ranar kindillanci waɗannan kankanan laifuka sukan tattaru su hallakar da mutum a ranar kiyama
don haka shi kuma in aka ce karamin laifi shine wanda babu wani haddi a kansa wanda kuma babu wani kashiri da barazana na azaba a nan duniya ko a makoma lahira babu la'anta ta Allah ko ta manzansa akan aikin babu fushi na Allah ko na manzansa akan aikin to shine ake kira da kankanan laifuka don haka dai malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana tsaye da sallah kafara ce ga dukkan zunubai sanan hadisi na gaba hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli na lokaci biyar as-salawatul khams salloli na lokaci biyar sai ya ce wal jumu'atu ila al-jumu'a da sallar jumu'a zuwa jumu'a ta gaba kafaratul lima bainahunna masu kankare duk abin da ke tsakanin su ne na zunubai ma lam tubshar kaba'ir matukar ba a zai kema manya-manyan zunubai matukar mutun ya ne sanci manya-manyan zunubai to waɗannan salloli na lokaci biyar da sallar jumu'a daga wannan zuwa ta gaba suna kankare masa duk wasu kankanan laifuka da ya aikata tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala sana hadisi na karshe a baba hadisin Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda ke faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ma min imri'in muslimin manzon Allah ya ce babu mutum musulmi tahduruhu salatu maktuba salla ta farilla da za ta halarto masa fa yuhsinu wudu'aha ya kyautata arwallata abu na harko kenan mutum ya kyautata arwalla shine zawwa da ita akan sifar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar wa khushu'aha kuma ya kyautata khushu'i na sallah ma'ana shine samun nutsuwa da kudirci tsoron Ubangiji subhanahu wata'ala wa ruku'aha da kyautata ruku'u ma'ana shine mutum ya cika ruku'u illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi face wannan sallah sai ta zame masa kafara ce ga duk abin da ke gabanin ta na zunubai kenan duk wasu kankanan zunubai da ya aikata kafin wannan sallah to wannan sallah gaba ɗaya ta kankare masa wannan zunubai malam tukuta kabira manzo Allah yace matukar ba a aikata babban laifi ba kenan matukar mutum bai aikata babban laifi ba sai yace wa zalika dahra kullahu wannan kuma tsawon zamani gaba ɗaya a duk lokacin da ka aikata karamin zunubi to sallar da zaka yi ta gaba ta kankare wannan zunubi ya rayuwar bawa na insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك